إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake ba mu dama domin zamnawa a wannan wuri kamar yadda aka saba domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a yau muna ranar lahadi wanda ya daidai ga 5 ga watan ramadan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 22 ga watan 2 miladiyyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2026 zamu tashi a farkon suratul muddathir wannan kuma shine darasin mu na farko a cikin wannan sura mai albarka bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal muddathir قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في النار فذلك يومئذ يوم عسير
a wannan sura kamar yadda muka saba a kowace sura kamun mu shiga tafsirin ta muna dan yin bayani abinda malamai suka faɗa dangance da abinda ya shahi ta wannan sura abu na farko wannan sura ana ce mata suratul muddathir wannan shine kuma halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance lokacin da Allah madaukakin sarki ya sabkar mishi da wannan ayar idan aka ce al-muddathir da al-muzammil ayare na larabci dukkanin shi abu guda ne ana nufi da shi wanda yake lullube da wani tufafi ko wanda yake rufe da wani littafi yana da wanda yake lullube da wasu kaya ko da wani bargo haka abu na biyu wannan sura ce wanda ta sauka a garin makka kamun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka zuwa madina da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan cewa wannan sura ce makkiya kamar ibnu athiya da ibnu al-jawzi da al-imam al-biqai da al-imam al-qurtubi haka wannan sura ita ce sura ta biyu a jerin gwanan surori na al-qur'ani mai girma ta sabka ne bayan suratul alaq kamun Allah madaukakin sarki ya sabkar da suratul muzammil wannan suratul muzammil tana da ayoyi guda 56 wannan shine a kididdiga ayoyi na mutanen basara da mutanen kufa da kilgo na farko na mutanen madina wannan sura tana da ayoyi guda 56 amma a wajen mutanen sham da wajen mutanen madina a lissafin su na ƙarshe a wannan sura tana da ayoyi ne guda 55 haka wannan sura tana da abinda malamai suke cewa maqasidus sura menene suran ta zo ta yi magana a kan shi dukkanin surori wanda suke zuwa a cikin alqur'ani suna da babban jigo suna da babban abinda suke so su tattauna a kan shi to ita ma wannan sura suratul muzammil abinda take so ta tattauna a kan shi shine الامر بالنهوض بالدعوه والقيام بها shine ana umartan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi yayi wa'azi ya tashi yayi gargadi ya tashi ya kira mutane zuwa ga su tsaida bauta ga Allah madaukakin sarki shi kadai ba tare da sun hada shi da wani a wajen bauta ba haka wannan surar tana da wasu mawdu'at tana da wasu abubuwa da take so ta tattauna akan su abu na farko shine umartan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya isar da sakon Allah abu na biyu da wannan sura take so ta yi bayani akan shi shine lallashin manzon Allah da Allah madaukakin sarki yake yi a cikin wa'annan ayoyin haka Allah madaukakin sarki yana tsawatarwa ga mutanen da ba su yi imani ga Allah madaukakin sarki ba Allah yana tsawatar da su daga dukkanin nau'ika na azaba kala-kala abu na uku suran ta zo ta yi bayani akan cewa makoma ta wanda ya amsa kira koko makoma ta mutumin da ya aiki na gari abu na hudu da suran take so ta yi bayani akan shi shine ameda makafirai martani da kuma gayin hujjoji masu ture abinda suke jingina ma Allah madaukakin sarki na hada shi da wani a wajen bauta haka suran ta zo ta yi bayani ne akan abin da ya shahi hali na mutane waɗanda suka yi imani ga Allah madaukakin sarki waɗanda suka yi imani suna bauta ma Allah shi kadai haka kuma suna tsaye da sallah haka kuma suna tsaye da azumi haka kuma suna ba da zakka to menene Allah madaukakin sarki ya tana dama irin waɗannan mutanen waɗanda suka gasganta gaskiya haka wannan sura tana da sababi dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya samkar da ita al-Imam al-Bukhari a cikin littafin shi ya hakaito mana wata riwaya daga Jabir yadda Allah ta kara tabbata a gare shi yana cewa awwalu shay'in nazala min al-Qur'ani ya ayyuhal muddaththir al-Imam al-Bukhari ya hakaito wani athar daga Jabir yadda Allah ta kara tabbata a gare shi yana cewa Jabir yake cewa farkon abun da ya sabkana daga cikin Alkur'ani mai girma shine ya ayyuhal muddaththir amma malaman tafsiri da malaman sira sun maida mishi martani akan cewa farkon abun da ya sabka a cikin Alkur'ani mai girma shine iqra bismi rabbikal ladhi khalaq amma ita suratul muddaththir ta sabkani bayan suratul alaq kamun Allah madaukakin sarki ya sabkar da suratul muzammil abun da yasa malamai suka maida mishi martani akan cewa farkon abun da ya sabka daga cikin alqur'ani mai girma shine iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ba suratul muddaththir ba saboda hadisin jabir idan Allah ta kara tabbata a gare shi koko hadisin sa'd ibn hisham yake cewa shawartu bahra'in shahran man da Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa wataran ya zamna a wajen wani wuri da ake ce ma Hira wani wuri ne inda mahi yawancin shi ana cewa daji ne koko lokacin da mala'ika ya zo washi ta farko wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaga kirshin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hiddo mishi kaso na shedan to bayan ya hiddo mishi kaso na shedan sai Allah madaukakin sarki ya saukar mishi da cewa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq to bayan Allah madaukakin sarki ya sabkar da iqra bismi rabbikal ladhi khalaq sai aka dauki lokaci wanda wahayi baya sabka a lokacin to bayan an dauki lokaci shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wataran jawartu bihira'in shahran manzo Allah yake cewa ya kasance ya zamna a daidai wannan wurin inda mala'ika inda ya taba haduwa da mala'ika ya zamna wurin tsawon wata guda falamma qadaitu jiwari manzo Allah yake cewa bayan na bar wurin na gama zama wurin ina so in bar wurin manzo Allah yake cewa nazaltu fastanbattu batna alwadi manzo Allah yake cewa sai na zo na zamna tsakiyar wurin ko kace tsakiyar dajin inda ya taba haduwa da shi da Jibril haduwan shi ta farko manzo Allah yake cewa lokacin da yake tsakiyar wannan wuri fanuditu fanadartu amami wa khalfi manzo Allah yake cewa sai na aka kira sunana manzo Allah yake cewa na duba gabana na duba bayana wa an yamini manzo Allah ce na duba hagum na duba dama wa an yamini wa an shimali falam ara ahadan. Manzo Allah yace amma duk da haka ban ga kowa ba, an kira sunana gani kuma ina tsakiyar wuri, ina tsakiyar jeji. An kira sunana na duba hagun da dama, na duba gabana da bayana, amma ban ga kowa ba. Manzo Allah yake cewa thumma nuditu fa nazartu falam ara ahadan. Manzo Allah yake cewa aka ƙara kiran sunana, na ƙara dibawa kuma ban ga kowa ba. Thumma nuditu fa rafa'tu ra'si. Manzo Allah yake cewa sai aka ƙara kiran sunana, sai na daga kaina a sama. Fa idha huwa alal arshi fil hawa'i, ya'ni jibril alayhi salam. Manzo Allah yake cewa sai gashi yana akan wata kujera saman iska, shine jibril. Jibril ya ƙara dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhali, shi kuma jibril yana saman wata kujera tsakankanin sama da ƙasa. Manzo Allah yake cewa fa akhadhatni rajafatun shadida. Manzo Allah yake cewa sai makyarkyata mai tsanani ta kama ni. Fa ataitu khadija. Manzo Allah yake cewa sai na rugo na zo wajen khadija. Fa qultu dathiruni fadathiruni fasabbu alayya ma'an. Manzo Allah yake cewa lokacin da naga mala'ika, shi ba a ƙasa ba, shi ba a sama ba, yana saman kujera. Manzo Allah yake cewa sai makyarkyata ta kama ni, na tsorata na rugo wajen khadija, wadda ita ce matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta farko. Yake cewa dathiruni dathiruni, yake cewa kulillibe ni kulillibe ni. Manzo Allah yake cewa sai ta lullube shi, ta kawo ruwa ta yayyafa mishi. To anan ne Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan sura, ya ayyuhal mudaththir, ya kai wanda yake lullube, qum fa andhir, kamar yadda zamu yi bayani a nan gaba. Amma a riwayan Jabir yana nuna cewa farkon abin da ya sabka na alqur'ani mai girma shine iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Malaman tafsiri da malaman sira kuma sun tabbatar da cewa abin da ya sabka na farko shine iqra, abin da ya sabka na biyu shine ya ayyuhal mudaththir. To al-Imam Ahmad yana cewa ana iya hadawa akan riwayan guda biyu. Za a iya cewa farkon abin da ya sabka na alqur'ani mai girma shine iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Amma bayan wahayi ya yanki ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, an dauki lokaci mai tsawo. To abu na farko da ya fara sabka bayan wahayi ya yanki ya dawo ita ce ya ayyuhal mudaththir, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Jabir, thumma fatara alwahyu anni fatratan. Manzo Allah yake cewa sai wahayi ya yanki da ni, Jibril ya barkawo min wahayi lokaci mai tsawo. To bayan cewa an dauke lokaci mai tsawo, sai ga Jibril ya dawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin manzo Allah ya tsorata, ya zo wajen matar shi Khadija yana cewa kulillibe ni kulillibe ni. Bayan alillibe shi, sai Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan sura ya ayyuhal mudaththir. Allah yake cewa bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Ya ayyuhal mudaththir, ya kai wanda yake lullube, ko ya kai wannan mai lulluba, qum fa anzir, ka tashi kai gargadi, wa rabbaka fakabbir, ka tashi kuma ka girmama ubangijinka, wa thiyabaka fatahhir, kuma ka tsarkake tufafinka, war rujuza fahjur, kuma ka kaurace magumaka, wa la tamnun tastakthir, kuma kada ya rude ka yawan aikin ka na alkhairi. Wa li rabbika fasbir, Allah yake cewa kuma game da ubangijinka ka yi hakuri. Fa idha nuqira fi naqur, Allah yace a lokacin da za a yi busa a cikin kafo, fa dhalika yawmun asir, Allah yace wannan rana ce wadda take mai tsanani, alal kafirina ghairu yasir, ita wannan ranai ga kafirai abu ce wadda take mai tsanani. To Allah madaukakin sarki ya ƙara dawo da Jibril wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya ce mishi ya tashi ya yi gargadi ya yi da'awa, kamar ana ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara zare damtsi, saboda ya kira mutane zuwa ga su tsaya da tauhidi, ya kira mutane zuwa su bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai, ba tare da sun hada shi da wani a wajen bauta ba. Malamai suka ce wannan sura bayan ta sabka ne ya ayyuhal mudaththir, sai Allah madaukakin sarki ya sabkar da ya ayyuhal muzammil. To a jerin tafsiri mun fara da suratul muzammil, malamai suka ce menene alaka tsakanin suratul muzammil da suratul mudaththir. Alakan su shine Allah madaukakin sarki a cikin suratul muzammil ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa ya zanki tashi yana yin qiyamul layli saboda za a bashi wata magana mai nauyi za a bashi alqur'ani wanda yake mai nauyi ne to anan wannan sura kuma suratul mudassir tunda yanzu manzo Allah yayi training yana karatun qiyamul layli kuma yana karanta alqur'ani a cikin dare to yanzu zuciyar shi ta yi ƙwarin da za a iya umarta shi da cewa ya fuskanci jama'a ya gaya musu gaskiya idan mutun zuciyar shi ba ta da ƙarfi mutun zuciyar shi ba ta da ƙarfi sosai to zaka same shi yana da rauni wajen kallon idan mutane ya gaya musu gaskiya to abun da yake sa mutun ya samu ƙarfin guwa mutun ya gaya gaskiya ko ma a gaban wane ne yana daga cikin abun da yake taimaka ma mutum shine yawan qiyamul layli da yawan karatun alqur'ani mai girma to aka umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawaita karanta alqur'ani a cikin dare yana qiyamul layli da shi saboda lokacin da za a umarce shi da isar da sakon Allah madaukakin sarki yana da karfin guwan da zai taimaka mushi yayi wannan Allah yake cewa ya ayyuhal mudaththir ya kai wanda yake mai lulluba ne a yare na larabci idan aka zo da kalman ya kamar yadda muka yi bayani a baya ana zuwa da ita ne saboda a tausasa saboda a tausaya ma mutumin da yake cikin saboda a tausasa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka koma alqur'ani mai girma zaka ga cewa Allah yana karamta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin annabawa babu annabin da Allah bai kira shi da sunan shi ba zaka ji Allah yana cewa ya Ibrahim ya Musa wa ayyuba idna da rabbahu zaka shi da yawa daga cikin annabawa Allah yana kiran sunayen su in za a ba su wani umarni ko in za a umarce su da wani aiki amma Allah madaukakin sarki a duk lokacin da za ya kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya ba shi wani aiki ko a sanya shi wata ibada to Allah baya kiran sunan shi kai tsaye babu inda Allah madaukakin sarki yace ya Muhammad a cikin alqur'ani mai girma sai dai in ana bada labari kamar a ce Muhammadur Rasulullah wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul idan ana bada labari to anan Allah yana kiran sunan manzon Allah amma in ba labari ake badawa ba Allah baya kiran sunan manzon Allah saboda ya girmama sa to haka ake so ga dukkanin mutumin da yake da imani a lokacin da aka kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka nusu kai mishi salati manzo Allah yake cewa yana da rowa wanda za a kira sunana ba tare da yayi mini salati ba koko mutumin da za a ce mishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda yana adawa da kai ko saboda yana adawa akan abun da kake da shi ya ƙaryata to din da hankalinka yake idan aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata a ce hankalinka ya dawo shikinka saboda kada ka ƙaryata abinda manzon Allah ya tabbatar koko ka kore abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar to shi yasa Allah madaukakin sarki ya kira shi da cewa ya ayyuhal mudaththir ya kai mai lulluba saboda Allah madaukakin sarki ya tausaya masa ya firgita ya ga mala'ika to shi yasa Allah yake tausaya masa kalima al-mudaththir a yare na larabci idan aka ce dathara tana zuwa da ma'ana guda uku ma'ana ta farko shine al-mustamilu bi thiyabihi mutumin da yake lullube da wata tufafi mutumin da yake lullube da wani bargo to ana ce mishi dathara kamar yadda Allah yake cewa ya ayyuhal mudaththir ya kai mai lulluba kamar yadda Abu Tammamin yake cewa tadathartu bil-laili al-bahimi ka'annahu yawmun yuzadu bihi ash-shaqiyyu an-naji yake cewa tadathartu bil-laili al-bahim yake cewa ya labe a cikin wani duhu mai duhu na dare kamar daran yayi zame mishi kamar dara ne saboda idan mutun ya shiga a cikin malallibi ba a ganin shi to haka shi ma yake cewa ya shiga a cikin duhun dare duhun daren da har ya kai ba a iya gane wane ne a tsaye to haka kalman dathara idan ta zo a yare na larabci tana nufi da shi mutumin da ya lulluba akan wani abu haka kalma addithar idan ta zo a yare na larabci tana nufin da shi wata alkyabba da mutun za ya sanyawa saboda kwalliya kamar irin rigunan da sarakai suke sanyawa ko irin jile da muke sanyawa koko irin balaluwa da ake sanyawa saboda kwalliya to haka a yare na larabci ita ma ana ce mata addithar kamar yadda Abu Tayyib al-Mutanabbi yake cewa ولقد أتاني من أبي قابوس ولقد أتاني من أبي قابوس دثار من الديباج يسطأ في الظلم yake cewa baban shi ya bashi wata kyautar riga wadda ana ce mata dithar wadda wannan rigar koda mutun ya shiga a cikin duhun dare to wannan rigar tana haskawa haka kaliman dathara idan ta zo a yare na larabci ana nufin da shi abinda aka lullumka shi abinda aka lullumka shi daga daya ya koma biyu ya koma uku ya koma hudu ana ce mishi dathara kamar yadda ya zo a bakin alfarazdak yake cewa fa mata dathartu min bardin wala khashnin walakin istanjattu min qaumin wala rafadin haka yazo a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al ansaru shi'arun wan nasu difarun manzo Allah yake cewa al ansar mutanen ansar wanda suka yi hijira daga makka zuwa madina manzo Allah yake cewa wa'annan sune shi'ar sune drafo wa wannasu bitharun manzo Allah yake cewa sauran mutane kuma kamar zaka iya cewa kyallan da ake yin drafo ne su biskai drafo ba amma dai ana amfani da su domin a wuce akai zuwa ga drafo to shi yasa kalmar mudaththir idan ta zo a yare na larabci tana zuwa da ma'ana guda uku kamar yadda muka faɗa amma ma'anar da ta zo da ita a cikin wannan ayat shine ya kai mai lulluba ko ya kai wanda yake lullube a ƙarƙashin wani bargo anan Allah madaukakin sarki yana ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-mudaththir ne saboda manzo Allah ya lullube da dara al-imam ibnu ashur a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa ya ayyuhal mudaththir ya kai wanda ya lullube minar ru'bi saboda ya ji tsoro li ru'yati malikil wahyi saboda ya ga mala'ika na wahyi la takhafu aqbil alal indhar Allah yana ce mishi ya kai wanda ya lullube saboda ya ga mala'ika kada ka ji tsoro ba an aiko mala'ika bane saboda ya tsoratar da kai a an aiko mala'ika ne saboda ya sabkar maka da wahayi Allah yake cewa qum fa anzir ka tashi kai gargadi ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce annuzru a yare larabci ko aka ce al-inzar ana nufin da shi ayi tunani ayi ma mutane gargadi a nuna musu cewa wanda ya aiki na kirki yana da lada wanda ya aiki na banza yana da zinibi to shi yasa Allah madaukakin sarki ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa ya tashi ya tsoratar da mushrikan larabawa ya kuma tsawatar da su daga azaba wanda Allah madaukakin sarki ya tanada musu in dai ba su kada ya tashi da bauta ba to wannan ayat ta sabka a garin Makka amma ba wai ana nufin hukuncin ta ya takaita bane a garin Makka haka duk al'ummar da Allah madaukakin sarki ya sa a cikin su akwai wanda yana yi musu wa'azi amma ba su yi imani ba to su ma Allah madaukakin sarki za ya dana da musu narko na azaba al-imam Fakhruddin al-Razi a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa qum fa anzir ka tashi kai gargadi yake cewa wannan za a yi mata fassara guda biyu fassara na farko shine ya kai wanda yake lullube a cikin dara ka tashi kai gargadi ka tashi kai ma mutane wa'azi fasara ta biyu shine kuma qiyama azmin wa tasmim ana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zare damtsan shi wanda za a ba annabta kaga ta kwana bata same shi ba wanda za a ba annabta ta lulluba bata same shi ba har ana yayyawa mishi ruwa ya kamata ya tashi ya kira mutane zuwa ga su kira Allah madaukakin sarki su bauta mai shi kadai ba tare da sun hada shi da wani ba haka kuma ya zamanto wajibi akan kowace al'umma a samu daga cikin ta akwai masu kira suna bauta ma suna kira a bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai su ma mutane gargadi su ce kaza bid'a ne su ce kaza shirka ne su ce kaza ya halitta su ce kaza bai halitta ba dan komai ba saboda a samu a gudu a tsira tare idan aka bar kowa ya bid'a shi aka bar kowa ya shirka shi aka bar kowa ya saba ma Allah madaukakin sarki ba tare da an yi wa'azi ba to idan azabar ta zo ba wa'anda suka saba ma Allah kadai za su shan wahala ba idan azaba ce ta yunwa ko azaba ta rashin tsaro ko azaba ta karamcin kudi ko azaba ta karamcin hada-hada to ba wa'anda suka saba ma Allah kadai za su sha wahalan ba Allah yake cewa wacce ku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa Allah yake cewa ku ji tsoron wata fitina wadda wannan fitina din ta zo ba za ta shahi wa'anda suka saba ma Allah bane su kade a'a duk wanda yake a cikin gari inda ba a tashi aka ma mutane wa'azi ba to azaban din ta zo za ta mamaye kowa ne ibnu taymiya a cikin littafin shi majmu'ul fatawa yake cewa ya zama wajibi akan al'umma an yuballighu ma unzila ila annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama wajibi akan wannan al'umma a samu daga cikin su akwai masu kira zuwa ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa yunziru kama anzara kuma a samu a cikin wannan al'ummai a samu wa ansu suna yi ma mutane wa'azi a doki mutane su zan kima mutane wa'azi wannan aiki ne na hukuma hukuma ita ce ya kamata ta sa ido ta ce da wane su ne malamai na dan haka su ne za su zan kima mutane wa'azi Allah madaukakin sarki yana cewa wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa ulaika humul muflihun Allah yake cewa a samu daga cikin mutane a samu wasu jama'a suna kira zuwa ga ayi aiki mai kyau kuma suna kira ga abar aiki mara kyau Allah ya ce wa ulaika humul muflihuna Allah ya ce wa annan al'umma sune wa'anda za su tsira to duk al'ummar da kaga cewa Allah ya arzuta ta da yawan malumai masu wa'azi masu nuna ma mutane daidai da abinda ba daidai ba to wannan al'umma al'umma ce wadda za ta tsira duk al'ummar da kaga kuma tana da karamcin malumai ko a cikin ta babu masu yi ma mutane wa'azi to zaka samu wannan al'umma ce wadda ta kusa ta yi halaka saboda Allah yana halakar da al'umma ne a duk lokacin da aka samu karamcin fadakarwa amma indai akwai masu fadakarwa to idan Allah madaukakin sarki ya tashi yana diba wa'annan masu wa'azin saboda har yanzu bisu gushe ba suna yin abin da Allah madaukakin sarki yake so a doran kasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abdullah ibn Umar manzo Allah yake cewa ballighu anni walau aya manzo Allah yake cewa ku isar da sakona koda aya guda ce koda aya guda ce ka sani ko fatiha ce ka iya kai kokari ka koya ma wani koda hadisi guda ne ka sani koda a majalisa ne a wajen hira kai kokari ka so kowannan hadisin saboda wani ya samu ya amfana saboda ba a so ga mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi ya boye wannan ilimin ana son kowa ya kama saboda wannan al'ummai ta samu masu yi mata wa'azi ta samu masu yi mata gargadi annabi Allah yake cewa ballighu anni walau aya annabi Allah yake cewa ku isar da sakona koda ko aya guda ce haka hadisi ya tabbata daga Ali ibn Abi Talib dan Allah ta kara tabbata a gare shi manzo Allah yake cewa fa wallahi nafsi bi yadihi manzo Allah yake cewa na rantsi da wanda raina yake hannun shi la ta'muruna bil ma'rufi manzo Allah ce ko dai a samu kuna yin umarni da abu wanda yake mai kyau wala tanhauna anil munkar manzo Allah yake cewa ko dai ku zan kihani akan abin da ba ya da kyau aula yushikannallah manzo Allah yake cewa ko ku ya kusa Allah madaukakin sarki an yaba'ata alaikum iqaban Allah ya turo muku Allah ya turo muku wani gargadi ko Allah ya turo muku wata azaba thumma tad'unahu fala yustajabu lakum sannan kuma ku koma kuna ta alqunutu kuna cewa Allah ya yi muku Allah ya kishaye muku wannan abu ashe ayi aiki da abu mai kyau ayi umarni da abu mai kyau haka a hana hannuwan masu banna su yi banna yana daga cikin abun da yake sa dukkanin al'umma ta tsira amma idan kowa ya nuna wayewa a bar kowa ya harkokin da ya ga dama to wannan yana daga cikin abun da yake sa Allah ya aiko azaba azabar da in ta zo kuma za a yi ta alqunutu ana ta alqunutu Allah madaukakin sarki kuma ya kishaye wannan bala'in saboda idan aka ce a kama hannayen masu banna ba dole sai hukuma ba dole ba sai mutumin da yake da fada a ji manzo Allah cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman manzo Allah yake cewa duk mutumin da ya ga abin ki daga cikin ku to ya hana wannan abin daidai gwargwadon abin da yake iyawa in mai iya bada kashi ne ya bada kashi in mai iya yin magana ne ya yi magana in mai iya tsawatarwa ne ya tsawatar in wanda za ya tirda Allah wadai ne a bakin shi yayi in ma baka yin tirda Allah wadai da bakin ka koda a zuciyarka ne ka ji cewa babu dadi an saba ma Allah madaukakin sarki baka ji dadi ba to wannan idan muna wannan yana daga cikin abin da yake sa Allah ya kare mana azaba amma idan kowa ya nuna wayewa a bar kowa ya abin da ya ga dama yara unguwa su shawuyi a gaban kowa ba mai iya tsawata musu yara su yi runfa suna lalaci a unguwa amma ba iya tsawata musu saboda ana ganin wayewa ne kowa ya abin da ya ga dama to wannan yana daga cikin abin da yake sa Allah madaukakin sarki ya sabkar mana da azaba wanda in ta zo kuma ayi ta qiyamul layl kuma ana alqunutu Allah ya kijayewa idan mutun za yayi gargadi to musulunci ya tanada mishi yadda za yayi wannan gargadin abu na farko shine mutun ya fara da wa'anda su ne suke da haƙi akan shi matarka da ƴaƴanka da duk wani mutun wanda kana da tacewa a rayuwar shi ko kai kake ci da shi Allah madaukakin sarki yana cewa wa'andir ashiratakal aqrabina Allah yana ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kayi ma ɗan danginka wa'azi dan mutun za ya fara daga gidan shi abu nabi sannan mutun ya fara daga masu imani Allah yana cewa wa'andir bihil ladina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim wa'anda suke tsoran a tada su a gaban ubangijin su Allah ya ce su ma kayi musu wa'azi abu na ƙarshe shine abu na mutane ga magari Allah yana cewa wa'andirin nasa yawma ya'tihimul adab kayi ma mutane gargadi ranar da azaba za ta zo musu a kalkashin wannan koda gari dukkanin su ba musulmi bane to idan aka samu wa'annan wa'anda ba musulmi ba suna yin wani abu na sabo wanda yana iya jawo wata halaka ga al'umma to ana iya zuwa su ma a musu wa'azi a ce abinda muke so da ku bamu hana ku shagiyar ku ba ko bamu hana ku kushe bar ba amma dai ba za a yi shi a cikin unguwa ba ɗayan musulmi su koya abinda muke so da ku sai ku koma gehen gari ku je ku yi kayan ku saboda idan azaba ta tashi zuwa Allah ba za ya duba ku ku kadai da kuke kafirci ba dukkan azaba za ta tattaru ne ga dukkanin waɗanda suke rayuwa a wajen Allah madaukakin sarki yake cewa wa rabbaka fakabbir Allah yana ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka girmama ubangijinka anan abunda ake nufi da girmamawa shine girmamawan taka shi kashi biyu na farko shine ka dan kima Allah madaukakin sarki tasbihi kana girmama shi kama Allahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar abu na biyu shine ka girmama Allah madaukakin sarki har a zuciyarka ka zan kishin cewa Allah ya girma ka hada shi da wani a wajen bauta har a zuciyarka ka zan kishin cewa ba za ka dauki haƙƙin Allah ka ba wani ba har a zuciyarka ka zan kishin cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ne wanda yake akan mulkin shi duk wani abu da yake na tawaya ne kaka danganta shi ga Allah madaukakin sarki duk wani abu wanda yana taba tauhidi yana taba izza da buwaya ta Allah madaukakin sarki to ana so ga mutum ya kiyaye wannan abu al-imam ibnu ashur a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa ma'ana wa rabbaka fakabbir ubangijinka ka girmama shi ai sif rabbaka bi sifati ta'zim ka zan ki girmama ubangijinka da siffofin shi na daukaka wa hadha yashmalu tanzihahu anil naqais yake cewa wannan kuma ya tattaro kada mujin ya jingina ma Allah madaukakin sarki duk wani abu wanda yake na tawaya ne fa yashmalu tauhidahu bil ilahiyya shi yasa ya tattaro ka bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai wa tanzihahu anil waladi haka ka tsarkake ma Allah madaukakin sarki duk abun da Allah ya ce baya da shi Allah ya ce baya da mata Allah ka tabbatar ma Allah da wannan Allah ya ce baya da da abinda ake so ga mai imani ya tabbatar ma Allah da wannan wa yashmalu wasfahu bi sifatil kamali kulliha kuma ya tattaro dukkanin wata sifa da Allah madaukakin sarki ya ba kanshi ta cika girma to ana so ga mutum ya girmama ubangijin shi ya bashi wannan sifai yake cewa yashmalu hadhal ma'na Allahu akbar yake cewa Allahu akbar ita ta tattaro dukkanin wannan ma'ana ta cewa ka girmama ubangijinka shi yasa Allah madaukakin sarki ya sanya ta ita ce kalima ta farko wanda bawa yake bude sallan shi da ita bawa yakan ce Allahu akbar saboda ya girmama ubangijinsa ya nuna cewa dukkanin wani girma da daukaka ya tabbata ga Allah madaukakin sarki Allah yake cewa wa qul alhamdulillah ka ce dukkanin godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki alladhi lam yattakhidh waladan wanda bai doki da ba ولم يكن له شريك في الملك kuma bai kasance yana da abokin tarayya a cikin mulkin shi ba. Allah yana cewa kabbirhu takbira, kuma ka girmama ubangijin ka girmamawa. Yana daga cikin girmamawa da ubangiji shine kada bawa ya hada Allah da wani a wajen bauta. A rayuwar duniya zaka samu dan adam yana da tsananin kishi, wani kaya ne yake baka ka doka ka je ka saida ka bashi, amma ba ya so a ce gobe ga wani can kana amsa kaya wurin shi ka hada shi tare da wani. To ina ta ga Allah madaukakin sarki wanda shine ya halicce ka tun kamun kana wasu abubuwa, tun kamun kana wa'an surwa wa'anda kazamantattar ruwa ne, amma Allah madaukakin sarki ya karrama ka, yasa aka haife ka har ka girma. To yana daga cikin girmamawa ga Allah duk abun da aka ce shirka ne Allah baya so, ba a samu ka a samu dan adam yana hada Allah da wannan a cikin bauta. Ibnu Taymiyyah a cikin littafin shi Majmu'ul Fatawa yake cewa wat takbiru fi ssalati wa ghayruha min al ibadati huwa a'zamu huwa ta'zimullahi ta'ala, yake cewa kabbara yana daga cikin ibada wadda take tana daga cikin ibadu masu nauyi wanda bawa za ya samu girma. Wa huwa min afdalil azkar, yake cewa yana daga cikin manyan manyan azkar wanda suka fi kowane azkar sam a samu lada shine bawa yayi zamne yana garza ubangijin shi yana cewa Allahu akbar Allahu akbar, sai ya karanta wannan ayar wa kabbirhu takbira, kuma ka girmama ubangijinka. Allah yana cewa wa litukabbirullaha ala ma hadakum, kuma saboda ku zanki girmama Allah akan abunda Allah madaukakin sarki ya shiryar da ku na addinin musulunci. To haka ake so ga bawa ya samu wani lokaci a rayuwar shi ya ware wannan lokacin yana zamnawa ne kawai saboda ya girmama Allah, musamman a cikin wannan wata mai alfarma, musamman a cikin wannan wata mai albarka. Ana so bawa ya zanki girmama ubangijin shi, yana yaba ubangijin shi, sai bawa ya samu lada mai yawa kuma ya sanya farin ciki a cikin zatin ubangijin shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Huraira, manzo Allah yake cewa kalimatani khafifatani alal lisan, manzo Allah yake cewa akwai wasu kalmomi guda biyu wanda suna da sauki akan halishi, taqilatani fil mizan, manzo Allah yake cewa amma waɗannan kalmomin suna da nauyi idan aka doro su aka auna su a ma'auni, shine subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, girma ya daukaka da Allah madaukakin sarki da dukkanin godiyar shi, subhanallahi alazim, sarki ya tabbata ga Allah wanda yake mai girma ne. To idan bawa yana karanta wa'annan yana girmama ubangijin shi kuma yana samun lada mai nauyi a cikin ma'aunin shi, to bawa ya dage a cikin wannan wata ya ta ambatan Allah, yana garza Allah, yana daga cikin abun da yake sa mutum ya samu falala ta duniya, kuma yana daga cikin abun da yake sa bawa ya samu tarin lada a gobe ranar tashin alkiyama. Zaka zo ka garza mutum so nawa mawaki ya yaba mutum ya dauko kudi ya bada ba tare da ya sani ba, so nawa mawaki ya garza mutum yayi kyautar gida, so nawa aka yaba mutum yayi kyautar mota, so nawa aka yaba mutum yayi kyautar abun da baya tunanin zai iya yi, sai ya koma gida ya koma yana da ma ya sani da bai yi ba. So nawa mawaki ya garza mutum aka hiddo miliyan aka bashi, so nawa aka watsa dala saboda an yaba mutum. To ina ta ga Allah madaukakin sarki idan kai zaune kana yaba sa zaka samu alherin duniya kuma zaka samu alkhairin lahira. Hadisi ya tabbata daga Abu Huraira, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalul dhikri la ilaha illa Allah, manzo Allah yake cewa babu zikirin da ya kai la ilaha illa Allah, manzo Allah yake cewa da za a doko la ilaha illa Allah a doko sama da kasai a dora su a ma'auni, a doko la ilaha illa Allah dora ta a ma'auni, manzo Allah yake cewa la malat bihinna la ilaha illa Allah, manzo Allah yake cewa da la ilaha illa Allah tarin jayi abunda yake cikin sama da abunda yake cikin kasa. To kaga wannan abu ne wanda aminci dai zaka iya yi so da yawa. To ana so bawa ya zauna ya zanki girmama ubangijin shi, ka zauna ka samu awa guda kana la ilaha illallah, amma abunda ake so ba sai kai kuwa ba, ba sai ka kishi kirji ba, ba sai kai wani motsi ba, ka zauna kawai ka nutsu kana la ilaha illallah, to zaka samu lada wadda take mai tarin yawa ce. Manzo Allah yake cewa afdalud du'a, addu'a wadda tafi kowace addu'a shine lokacin da mutun zai cewa alhamdulillah, dukkanin godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki. And Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Duk mutumin da yake gai wannan so so dari ayini za ya samu ladan da babu wanda za ya same ta sai mutumin da yake irin wannan zikirin yayi abin da yake dari. Idan kace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir, to a wannan yinin naka idan ka gai sau dari ka samu wata riba wanda a duk duniya ba wanda ya samu wannan ribai, sai mutumin da yake irin wannan zikirin kuma yayi mai yawa fiye da abin da kai, to shi yasa wa kabbirhu takbira, bawa ya zanki garza ubangijin shi, bawa ya zanki yaba ubangijin shi, yabo wanda zuciyarka za ta karbawa. Idan ka ce Allahu akbar ka zanki hakaito hamma anan a zanki shin ta a zuciyarka. Idan ka ce Allahu akbar ka tabbatar da cewa babu wanda zai iya arsita ka in ba Allah ba. Idan ka ce Allahu akbar ka tabbatar ma zuciyarka da cewa duk abin da Allah ya sa zai same ka to zai same ka. Idan ka ce Allahu akbar ka tabbatar ma zuciyarka da cewa duk mutanen duniya idan sun hadu su amfanar da kai akan wani abu in dai Allah bai so ba to wannan abun ba su iya amfanar da kai da shi. Amma ka ce Allahu akbar ka ce la ilaha illallah kuma gobe an same ka kana daura laya, ka ce Allahu akbar a wajen sallar ka kuma gobe an same ka kana zuwa wajen boka ana ma binne-binne ko kana da doguwa ko kana da wanda yake buga ma tauraro, to kaga wannan baka girmama Allah ba. Yana daga cikin girmama Allah duk abin da aka ce haƙƙi ne na Allah kada ka ɗauke shi ka ba wani. Allah maɗaukakin sarki ya fi ka san kowa, duk wanda ka gani a doron ƙasa Allah ya fi ka san shi. To Allah ya ce wannan haƙƙina ne wannan kuma haƙƙin bayu ne, to don haka kada ka ɗauki haƙƙin ba haƙƙin Allah ka ba bawa, duk girman shi bai kai a ɗauki haƙƙin Allah a bashi ba. Allah maɗaukakin sarki yake cewa wasiya baka fatahir kuma ka tsarkake tufafinka. A nan malaman tafsiri suka yi mashi fassara guda uku. Fassara na farko shi ne mutum ya tsarkake tufafin shi na gajikin shi, ba so musulmi ya zamna da dauda, ba so musulmi ya zamna da daci, haka ba a so a danki barin wurin da ake bauta ma Allah maɗaukakin sarki da daci. Idan masallaci ne a kula da tsabtar shi, idan tafin masallaci ne a kula da tsabtar shi, idan tabarman masallaci ce a kula da tsabtanta. Haka kai ma a matsayinka na dan adam a same ka tufafinka suna tsaf-tsaf daidai gwalgwadon halin da Allah maɗaukakin sarki ya baka. Idan kwamfule guda gare ka a same ka duk bayan muni kana wanke shi, idan kwamfule biyu gare ka kada a same ka da dauda da daji. Zaka ga wani ma ya zo masallaci amma yana da kaya masu dauda, wani ya fito daga garage an tada sallah amma sai ya zo ya rabu mutane ya shigo cikin mutane, wani yayi wankan shi ya sa turaren shi ka bata mishi, to wasiya baka fatahir, ana so ga mutumin da yake da imani ya kasance yana mai tsafta ne. Makwantarka a same ta kana tsaftace ta, jikinka a same ka kana tsaftace shi, duk wani abu da kake amfani da shi a same shi wannan abu mai tsarki ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an-nazafatu min al-iman, yana daga cikin imani a samu mutum yana kula da tsaftar jikin shi, yana kula da tsaftin muhalli, yana kula da tsafta ta tufafin shi. Abu na farko kenan. Abu na biyu wasiya baka fatahir ka tsarkake zuciyarka shine mutum ya tsarkake zuciyar shi daga shirka, ka tabbatar da cewa kana bauta ma Allah maɗaukakin sarki shi kadai. Duk abinda aka ce shirka ne, duk abinda aka ce yana warware imani, duk abinda aka ce yana bata ma mutum musuluncin shi, to ka guje shi. To anan ne Allah maɗaukakin sarki za ya karbi ibadanka, anan ne Allah za ya karbi sallarka, anan ne Allah za ya karbi azuminka. Kawuni da azumi amma kuma kana shirka ga Allah maɗaukakin sarki, kaga wannan kawuni da yinwa banza, kayi azumi kawuni da yinwa amma kana ɗauka haƙƙin Allah kana ba wani. To wasiya baka fatahir baka tsarkake zuciyarka ba. Kaso na uku shine mutum ya tsarkake ayyukan shi, sallarka da azuminka da sada zumuntanka da zakkarka da kake da duk wani aiki na alkhairi da kake shi ma sai ka tsarkake shi. Saboda me yasa? Saboda kada ka zo kai abin da za ya warware ma wannan aikin naka. Idan mutum yayi aiki dan a gani, dan a ce su wane su suke yi, to kaga wannan mutum bai tsarkake aikin shi ba, aikin shi baya da lada. Allah yana cewa ana aghna shuraka'i 'an shirk, Allah yake cewa ni nafi kowa wadata daga a hada ni da wani a wajen bauta. Kazo sallar tarawihi an haska mami an haska maka na'ura ta saka ka ƙara gyara muryarka ko ko kana sallah ka ji an ce amin mutane da yawa sun amsa yanzu ka canza niyya su sallar su tana nan amma kai dai da kai saboda su shi kana da ƙwarin murya baka da ladan sallah to wasiya baka fatahir ayyuka da ake yi dole sai ana yi ana kiyaye su daga lalacewa kamar yadda ka san dukiyar ka ce ba za ka bar shagon ka bude ba ka tahiyar ka kai kwancinka ba za ka bar motan ka ba inda ka san babu tsaro ka tahiyar ka dole sai ka kula da darme shi sai ka kula da cewa kada wani ya zo ya salwanta maka to haka aikin da kake na alkhairi duk aikin da zaka yi na alkhairi ka tabbatar da cewa ka yi shi dan Allah to wannan shine ma'anar wasiya baka fatahir kai koda abu ne aka ce ka yahi kace na yahi amma saboda kai na yahi saboda Allah saboda wani to saboda wani ka yahi ba saboda Allah ba shi Allah baya so a hada shi da kowa idan za a yi wani aiki na alkhairi amma laifi an zalunce ka an cuce ka an zo an ce ka yi hakuri to in kana iya yin hakuri dan Allah ka yi anan ne zaka samu lada amma idan za ka yi saboda haddasa wani aka zo aka baka hakuri to anan baka da ladan wannan hakurin shi yasa Allah madaukakin sarki yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wathiyabaka fatahir ka tsarkake tufafinka malamai suka ce mutun ya tsarkake jikin shi mutun ya tsarkake zuciyar shi daga shirka abu na uku mutun ya tsarkake ayyukan shi daga riya kada riya ta bata mishi aikin shi hadisi ya tabbata daga Abu Hurairah da Allah ta kara tabbata a gare shi manzo Allah yana cewa at-tuhuru shatrul iman manzo Allah yake cewa shi tsarki shine rabin imani idan kaga mutun yana da yawan tsafta to wannan mutum yana da imani yana daga cikin kuma karamcin imani a samu mutum kashan kashan wannan baya daga cikin abinda ake so a samu mutum mai imani ya sufanta da shi al-imam ibn kathir a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa ay tahhir qalbaka fa inna awwal ma yuhasabu alayhi al-abd yawm al-qiyam shine wasiya baka fa tahhir shine ibn kathir yake cewa ka tsarkake zuciyarka daga dukkanin abinda yake shirka ne yace saboda shine abin da za a yi ma bawa hisabi na farko a ranar tashin alkiyama idan an je ranar tashin alkiyama kamin Allah ya duba sallarka da azuminka da zakkarka sai an duba la ilaha illallahunka shi la ilaha illallahunka ta cika koko bata cika ba idan ta cika a lokacin nan ne za a duba sauran ayyuka idan bata cika ba Allah madaukakin sarki baya bukatar duk wani aiki da bawaye to shi yasa ibnu kasir shi a wurin shi ma babu tsarkake tufafi shi a wurin shi kawai ka tsarkake zuciyarka saboda idan zuciyarka ta tsarkaka to tufafinka zai tsarkaka kuma ayyukanka ma za su tsarkaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin zuciya akwai wata tsoka a cikin jiki akwai wata tsoka wadda wannan tsokan idan ta gyaru dukkanin jiki ya gyaru haka kuma idan ta lalace dukkanin jiki ya lalace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala wa hiya alqalb manzo Allah yake cewa wannan abar ita ce zuciya idan mutum yana da zuciya mai kyau zaka ga wannan a ibadar shi zaka ga wannan a mu'amalar shi da mutane kuma zaka ga wannan a mu'amalar shi da Allah madaukakin sarki duk rimtsi na rayuwa zaka ga cewa ba zai sarar da haƙin Allah ba saboda ya shiga matsanancin hali to shi yasa ake cewa mutum ya kiyaye zuciyar shi daga dukkanin wani abu wanda kishiya ne ga Allah madaukakin sarki al-imam ibn abdul wahhab a cikin littafin shi kitabut tauhid yake cewa wathiyabaka fatahir ka tsarkake kayanka shine yace at-tathiru yakunu bit-tauhid yake cewa tsarkake zuciya ana yin shi ne da tauhidi wat-tauba min ash-shirki wal-ma'asi ana tsarkake zuciya ne daga tuba daga dukkanin abun da yake shirka ne wal-ma'asi daga dukkanin abun da yake na bauta ma daga dukkanin abun da yake na sabo ne ga Allah madaukakin sarki Allah yana cewa warudhu fahjur Allah yake cewa kuma ka nisanci gumaka kada ka bauta ma gumaka gumakan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tardo larabawa suna bauta ma amma yanzu mutanen mu su ba gumaka suke bauta ma ba mutanen mu yanzu sheidanu suke bauta ma wani karhu yake bauta ma wani layu yake bauta ma an bashi laya an daura ya daura kuma yayi imani da ita za ta kawo kasuwa yayi imani da ita za ta kare shi yayi imani da ita za ta yi mishi abin da Allah madaukakin sarki yake yi mishi to kaga wannan bai cika ma'anar wannan ayar ba da Allah yake cewa warujuza fahjur kuma gumaka ka kaurace musu Allah madaukakin sarki yana cewa fastanibur rijsa minal authan washtanibu qawla zur Allah yana cewa duk abin da yake na duk abin da yake kazamta ne na bauta ma Allah madaukakin sarki na gumaka da abin da yake magana ce ta munahuci Allah ya ce dukkanin wannan mu guje shi Allah yana cewa wala tamnun tastakbir Allah ya ce manzo Allah kada ka rudu da yawan aiki da kake yi kazan ki tunanin cewa kai yanzu kana da tarin lada Allah ya ce ma manzo Allah kada ya rudu da wannan kada ka rudu da cewa kana azumin nafila kada ka rudu da cewa kana sadaka kada ka rudu da cewa kana karanta alqur'ani kada ka rudu da cewa kai mai tafsiri ne ko kai mai jan baki ne a ka dage ka zanki bauta ma Allah madaukakin sarki Allah yana ce ma manzo Allah wa abudu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin Allah yana ce ma manzo Allah ka ci gaba ka dage da bauta ma ubangijinka har sai lokacin da mutuwa za ta zo maka to dan abun da kake na alkhairi kada ya rude ka kazan ki tunanin cewa ku yanzu ku ne na gaba gaban goshin Allah hal wasu ma daga cikin mutanen bid'a suna ganin cewa su yanzu dole sai sun dan zanki hadawa da saban Allah saboda suna da wasu ruddaka da suke yi wanda in an je ma Allah yana iya rasa tayaya za ya biya su suna ganin su dole sai sun shagiya dole sai sun yi zina dole sai an zanki kawo musu matan mutane suna sa musu albarka saboda suna ganin suna da wani wuridi wanda wannan wuridin tana yiwa in an tashi ranar alkiyama Allah ya rasa da miza ya ba su lada saboda lada su ta yi yawa a rasa da miza a sakan ka musu to wannan ayat ta kore irin wannan iddiyai Allah yana ce ma manzo Allah wala tamnun tastakbir kada ya rude ka dan aikin da kake na alkhairi ka zanki tunanin cewa ku yanzu ku ne na gaba gaban Allah madaukakin sarki kowa ya dage ta bauta ma Allah madaukakin sarki Allah yana cewa ya da'una rabbahum khaufan wa tama'an shi mai imani kullun a same shi yana mai kwadayin abinda yayi na lada a karba kuma yana kokarin wanda bai ba ma ya kare sallar da kai kwadayin ka a karba maka in yau kai nafila kwadayinka a karba maka kuma gobe ka kara yin in yau kai bi gobe kai hudu to haka ake so ga mai imani Allah yana cewa wa rabbika fasbir kuma game da ubangijinka kai hakuri anan ana nufi da shi hakuri akan abinda za a cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam larabawa za su cutar da shi to haka ana so mutun ya yi hakuri a satin da ya wuce ko a kwanakin da suka wuce mun yi bayani akan hakuri hakuri ya kashi kashi uku mutum yayi hakuri akan abin da Allah ya jarabce shi da shi na rayuwa mutum yayi hakuri akan bauta ma Allah madaukakin sarki abu na uku shine mutum yayi hakuri ya kame jikin shi daga saba ma Allah madaukakin sarki Allah yake cewa wa rabbika fasbir kuma game da ubangijinka kai hakuri fa idhanu qirafin naqur Allah ya ce lokacin da aka yi busa a cikin kafo fadhalika yawmun asir manzo Allah yake cewa wannan rana ce wadda mai tsanani ce alal kafirin ghairu yasir Allah madaukakin sarki yake cewa ga kafirai rana ce wadda take mai tsanani ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kaifa un'am manzo Allah yake cewa wai ta kakane ni zan shi dadin rayuwar duniya wa qad iltaqama sahibul qarnil qarna wa qad iltaqama sahibul qarnil qarna manzo Allah yake cewa ta kaka ne za ni sakewa a duniya in hole alhali manzo Allah yace mai busa kaho ya rike kaho yuntazaru an yu'mara fa yunfakh yana jira abu shi umarni kawai ya busa kaho manzo Allah yace ina wurin jin dadi yake a wannan duniya alhali malaika ya rike kaho yana jira a bashi dama kawai ya busa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi to kaka za mu yi manzo Allah manzo Allah yake cewa ku zanki cewa hasbunallahu wa ni'mal wakeel manzo Allah yake cewa ku zanki yawaita wannan kalmai hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel idan mutun yana wannan kalmai za ta bashi kariya a bala'in duniya kuma za ta bashi kariya a ranar tashin alkiyama a ranar da Allah yake cewa rana ce wadda tana mai tsanani akan kafiri yana daga cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah kullum manzon Allah idan ya zo sallah a zaman tahiya na ƙarshe manzon Allah yana cewa Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah ka yi mini sakamako sakamako mai sauki, saboda Allah ya ce alal kafirina ghairu yasira, na ce wanda tana da tsanani. To haka ake so ga mai imani a cikin sallar shi ya danki cewa Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah ka yi mini hisabi hisabi wanda yake mai sauki ne. Aisha ya dalla ta ƙara tabbata a gare ta, ta tambaye manzo Allah ta ce menene hisabi mai sauki, manzo Allah ya ce a dibi littafinka sai a ce wa na je ka an yafe maka. Manzo Allah yake cewa mannu qashal hisab, duk wanda aka yi mishi kididdiga a cikin hisabin shi, manzo Allah ya ce hab, wannan mutumin ya wulakanta ya tabi yayi asara. Idan dai Allah za ya bi ka kididdiga kididdiga to babu wanda zai sha. To shi yasa idan kana addu'a Allah ya ma hisabi mai sauki, idan an tashi ranar tashin alkiyama sai Allah ya ma hisabi mai sauki. Allah yake cewa alal kafirina ghairu yasir, Allah yake cewa wannan ranar tashin alkiyama ga wanda suka kafirce rana ce wadda take mai tsanani. Abu Zurara ibn Abi Aufa an rawaito daga gare shi ana cewa wata ran ya karanta wannan aya yana cewa alal kafirina ghairu yasir, Allah yana cewa ranar tashin alkiyama rana ce wadda ba ta da sauki ga wanda ya kafirce. A lokacin aka ce yayi wata shasheka, daga nan ya halba lahira ya rasu har abada, saboda tsoron azaba na narko da Allah yake gayi a cikin aya. Yana sallah yana qiyamul layl, yana sallah yana alqunut, lokacin da ya karanta cewa alal kafirina ghairu yasir, daga nan ya suma, daga wannan suma shikenan ya halba lahira, tsaba tsoro ya kama shi. To haka ake so idan mutum ana ambatan ayoyi na azaba ya zanki razana, ya zanki kawo kanshi yana dungunawa anan, saboda ya san menene za ya, saboda ya kare shi daga wannan wuce. Amma mu yanzu sai a zo a karanta Bakara, tun daga Bakara har Nasi ana ganin cewa Allah ya halaka su wani, Allah ya yi kaza, Allah ya yi kaza, amma ba mu razana, saboda ba mu hakaito girman Allah maɗaukakin sarki a tattare da mu, a tattare da rayuwarmu. Muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya mana hisabi mai sauƙi, abinda muka karanta na daidai Allah maɗaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada, abinda muka yi na kuskure Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.